أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد بيان هكا أنواما سألبركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake jaddada godiyar mu ga Allah madaukakin sarki wanda cikin ikon sa da amincewar sa da kuma kaddarawar sa ya kaddara haduwar mu a daidai wannan lokaci mai albarka ba dan komai ba sai dan ci gaba da karatun mu na littafin aqidatul atfal ila tauhidil mutaal ko fi tauhidil mutaal wanda wallafar Abu Musa al-Ash'ari Isa ibn Umar ibn Abdullah mutumin Kaduna idan ba amanta ba a yau muna asabar daren Lahadi 6 ga watan Zulhijja shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda yayi daidai da 23 ga watan 5 shekara ta 2026 miladiya aihuwar annabi Isa in lisahin ya tabbata a yau kuma idan ba mu manta ba wannan zai zamanto mana darasi na hudu a cikin wannan littafi namu cikin jerin gwanan darussan nan gabaki daya sannan kuma idan ba a manta ba a karatunmu da ya gabata mun tsaya ƙarshen tambaya ta 7 wanda kuma a cikin ƙarin bayani da muke mun tsaya ƙarshen tambaya ta 4 wanda malam yace ma ma'ana la ilaha illallah muna bayani akan ta sai lokaci yayi mana halinsa a wancan lokaci to insha Allah ta'ala zamu yi da sauran bayanai sannan sai mu ga abinda Allah madaukakin sarki zai kaddara zamu yi a nan gaba muna fata Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci Allah madaukakin sarki ya bamu ikon fadin daidai da kuma aikata daidai Allah madaukakin sarki ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya malai yace ma ma'ana la ilaha illallah yace ma'anaha la ma'budu bihaqqin illallah mun yi bayaninta mun yi bayanin sharuddanta guda 7 da muka kawo har wasu malumai suna ƙara shi zamanto guda 8 sannan kuma mun yi bayanin abin da ya shahi falaloli da ita wannan la ilaha illallah take da shi to insha Allah ta'ala yau zamu yi kokari mu yi bayani game da abin da ya shahi abubuwan da kuma suke warware wannan kalma ta la ilaha illallah to sai dai kafin nan duba da muna cikin wani wata wanda ake na Zulhijja to zamu yi kokari mu dan karanta wasu abubuwa da suka shahi wannan watan sannan sai kuma mu je zuwa ga wannan bayanin da zamu yi wannan wata watan Zulhijja wata ne wanda da farko dai yana cikin ashhurul hurum watanni guda 4 da Allah madaukakin sarki ya haramta a yi zalunci a ciki saboda muhimmancin su da girman su to bayan kasancewar shi kuma abin da ya shahi daga cikin ashhurul hurum to kuma wata ne wanda yake ake yin wata ibada mai girma a cikin sa saboda yana da falaloli masu yawa shi yasa ma zaka ga daga cikin falalolin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma kafin mu je can zaka ga Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da wasu kwanaki da suke cikin wannan wata kwana 10 na farko wanda kwanakin da muke ciki kenan Allah madaukakin sarki yace wal fajr wa layalin ashr Allah yace ina rantsuwa da al fajr kamar yanda ake cewa alfazar kenan Allah ya ce na rantse da alfijir ina rantsuwa da alfijir a lokacin da yake fitowa malamai sun yi bayani mai tsawo game da dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa ga alfijir zaka ga wasu ko magana wadda take mai girma a ciki shine suna kawowa cewa saboda da shi ake gane lokacin sallar asuba da alfijir ya keto shikenan lokacin sallar subahi ya shiga to saboda wannan falala da wannan girma nasa sai Allah madaukakin sarki ya rantse da alfijir to kai tsaye bayan rantsuwa da alfijir sai Allah madaukakin sarki ya ce walayalin ashir ina kuma rantsuwa da darairai wa'in ko kuma kwanaki guda goma da farkon Dhulhijja duk da sabani a wajen malaman tafsiri wasu suna cewa ai Allah madaukakin sarki yana rantsewa ne da kwanaki goma na ƙarshen Ramadan wasu kuma suna cewa a Allah madaukakin sarki ya rantse ne da kwanaki goma na farkon Dhulhijja amma magana wadda take mafi inganci mun yi khutba jiya mun dan yi bayani akan wannan to ba san sake maimaita wannan bayanin ba za mu she kai tsaye magana mafi inganci ko magana da tafi shahara shine Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da wannan kwanaki guda goma na farkon Dhulhijja da muke ciki saboda suka ce akwai abubuwa da yawa a ciki domin shi wannan wata yana tattaro manya-manyan ibadu a cikinsa na farko ibadar sallah kaga sallah dai akoda yaushe akwai ta yace to yana kawo magana akan sallah bayan magana akan sallah sannan kuma ana yin azumi a cikin wannan kwanakin bayan shi kuma a cikin wannan kwanakin ne ada koi arafa yini na arafa kai bayan shi kuma a cikin wannan kwanakin ne guda goma ake yin wata ibada mai girma wanda ɗaya ce daga cikin rukunin musulunci shine aikin hajji a cikin su ne ake gabatar da wannan sannan kuma a cikin su ne ake gabatar da wata ibada ita ma ita ce ta yanka layya kenan to wa'annan dalilai yasa da yawa daga cikin malamai wanda hatta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ban manta ba Abdullah ibn Abbas yana daga cikin wanda suka kawo magana akan cewa Allah yana rantsuwa ne da kwanaki guda goma na farkon Dhulhijja to wannan kadai ya isa wannan watan Dhulhijja falala da girma musamman kuma wannan kwanakin da muke ciki yau muna shida gobe zai zamanto bakwai kenan zai zamanto sora kwanaki nawa ɗan kadan da suka rage mana to yau muna shida ko biyar yau muna shida haka yau asabar shida to kaga wannan yake zamantowa ashe zai zamanto mutum ya kama jikin shi ya dage wajen mi wajen ganin yayi abin da ya kamata saboda falala da gare su haka zalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wasu ayyuka wanda Allah madaukakin sarki yafi so babu wasu kwanaki wanda Allah madaukakin sarki yafi so ayi ibada ayi aikin kirki ayi ma Allah da'a sama da wa'innan kwanakin ma'ana Allah ya fi so a yi ibada a cikin wannan kwanakin cikin wannan yini guda goma na farkon watan Dhulhijja yini nuwansu a yi azumi a yi sadaka a yi bauta a kiyaye dokokin Allah da dai sauransu to wannan duk iya daga cikin falala kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hudu haka sai suka ce sahabbai suka ce walal jihadu fi sabilillah shin ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukan kirkin a cikin abin da Allah ya fi so a yi aikin kirki a wannan kwanakin shin Allah ya fi so a yi aiki a wannan kwanakin sama ma da aje a yi jihadi domin ɗaukar tafarkin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walal jihadu fi sabilillah tabbas Allah ya fi so a yi ayyukan ƙwarai a cikin wannan kwanakin sama ma da aje a yi yaki domin ɗaukar tafarkin Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi sai dai idan mutum ne ya fita ya bada rayuwar shi ya kuma bada dukiyar shi domin aje a yi yaki domin ɗaukar tafarkin Allah ya tafi a yi yakin tare da shi sannan kuma ya sanya dukiyar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma bayan ya je kin nan falam yarji min zalika bi shay da ya tafi amma bai dawo da komai ba ma'ana dukiyar shi ta kare a ciki sannan kuma shi kanshi rayuwar shi ta kare a wannan wajen to Allah madaukake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya fi son wannan sai dai idan wannan mutumin da ya tafi wajen yaki domin daukaka tafarkin Allah ya sanya dukiyar shi yasa kuma karfin shi yayi wannan yakin yaje kuma ya mutu dukiyar shi ta kare a can shine kawai zai fi wanda ya aikin kirki a cikin wannan kwanaki lada kaga wannan yake nuna cewa ashe abu ne da ya kamata mu zage damtse wajen abin da ya shafi ganin mun yi abin da ya dace a cikin wannan kwanaki ba zan tsawaita ba zan je kai tsaye kan gabar da nake so in yi magana kafin mu koma cikin karatu mu wace gaba ce shine yinin ranar sallah rana ta 10 ga wannan wata ita ce ranar da ake yin sallah ta idi sallar layya sallah babba kamar yadda ake hudi to sai dai akwai ladubba da ya kamata mu kiyaye a wannan rana rana ta abin da ya shafi 10 ko da yake kafin in je can zan yi magana akan rana ta 9 saboda akwai azumi da ake yi azumin arfa ya kamata mutane mu maida hankali wajen ganin mun yi wannan azumi domin azumi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina kyautata zato ina tsammani wajen Allah madaukakin sarki duk wanda yayi wannan azumin na Arafa rana ta 9 ga wannan wata zai kasance ranar mardi kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yayi wannan azumin to Allah zai kankare mishi zunubin shekara 2 shekarar da ta huce da shekarar da ake ciki ma'ana shekarar da ta gabaci wannan kwanakin da kuma shekarar da wannan kwanakin zai zo a bayanta kenan zai kasance an yafe mutum zunubin da yayi na shekara 2 wani abu ya kai wannan falala wanda yake nuna ashe mu dage ranar mardi duk da tsanani da adakwai duk da wahala da adakwai duk da zahir rana da adakwai duk da irin yanayi da ake ciki na matsi na rayuwa to mutum yayi azumin nan domin akwai falala akwai lada a cikin shi me yasa saboda mu sani cewa yin ibada a lokacin da me yake da suna lokacin wahala tafi lada ma sama da lokacin jin dadi domin zaka ga wasu musamman mata wanda suka sha azumi zaka ji sai su ce za su bar azumin su sai sanyi ya zo lokacin sanyi saboda lokacin sanyi wuni gajere ne ma'ana za a yi saukin yin azumi a ciki dare ya fi girma sannan kuma lokacin sanyi babu zahir rana azumi baya da wahala sai su ce bara su jinkirta sai lokacin sanyi su yi azumi to sai dai matsalai ba su san za su kai wannan lokacin bane ba to a takaice dai yin azumi cikin wahala wallahi ya fi lada sama da kai azumi cikin jin dadi me yasa saboda wahalar da kake yi ita ma Allah zai baka lada a kai kamar yadda za mu ɗauki haka ko mu yi kiyasi da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce wanda ya zo yana karanta alqur'ani wa huwa mahirun bi ya iya karatun alqur'anin nan ya ƙware in yana karantawa yanda ka san Sudais al-Harami masha Allah ko yanda ka san Khalil al-Khusri ko yanda ka san Afif ko wani abu makamancin haka ya iya karanta alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumin zai samu lada guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma wanda zai zo ya karanta alqur'ani shi wannan yana shan wahala wa yatata'ta fihi yana shan wahala wajen karanta alqur'anin nan bai iya karanta shi ba yana shan wahala ya karanta he yayi kokari da gaske sannan ya karanta daidai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai samu lada biyu ladan wahala da ya sha wajen karatun nan za a bashi kaga wannan yake nuna ashe in kai ibada a lokacin wahala to za a baka ladan wahalan ma wahalar da kake yi ita ma lada ne kake samu a ciki to shi yasa mu zamanto mun aikata mun yi kokari mun yi wannan azumin koda ko bume azumi ko ɗaya a cikin wannan kwanaki guda 10 ba to kan mu bari azumin rana ta 9 ya bar mu domin wannan azumi akwai falala a cikin shi to ƴan uwa masu girma daga cikin abin da nake so in tunatar da mu sune ladubba da ya kamata mu kiyaye ranar idi ranar sallah domin zaka ga ranar idi ana wasa da ita mutane ba su kiyaye ladubba da ya kamata a yi a wannan ranar idi musamman wannan idi na babban idi na layya abu na farko daga ciki musamman shine kame baki akwai da yawa daga cikin mutane wasu ma za ka ga suna yin layyan ma amma ba su iya kame bakinsu kame bakin nan na ɗan azumi ba za a kira shi azumi ba saboda duka bai wuce awa nawa ba duka kame baki game da cin abinci yayin da alfijir ya keto har bayan sallar idi wannan zaka ga mafi yawancin mutane suna kuskure ba su yin wannan to iya da kyau abu na farko da ya kamata mu kiyaye shine ranar sallah ba a so mutun ya ci abinci ya sa wani abu cikin bakin shi har sai an yi sallar Idi an dawo sannan idan mutun zai yanka an fi so ya fara sa wani abu a bakin shi na jikin wannan abin da ya yanka ya bude baki da shi in bai samu ba kuma babu matsala akwai abubuwa da yawa da bino sauran abubuwa irin su yawur da ake yanzu da dai sauran su mutun zai iya bude baki da ko duk abin da ya ga dama amma an fi so dai ne ya samu ya bude baki da wani abu daga jikin abin da ya shahi dabbar da ya yanka abu na gaba kuma shine ana so mutun ya samu yayi wanka da wuri sannan kuma ya sanya turare a jikinsa sannan kuma ya sanya tufafi masu kyau ko a ce sababbi idan yana da hali idan mutun yana da hali dinka sabbin tufafi ana so ya dinka sabbi ya sanya a wannan rana idan baya da hali kuma zai samu tufafin shi na ƙarshe sai ya samu ya sanya su ana so dai mutun ya fito cikin yanayi mai kyau sannan kuma ya sanya turare anan ana magana akan turare banda ƴan uwa mata saboda ƴan mata idan suka sanya turare mai kamshi akwai matsala gare su amma ba a ce ka su sanya turare ba akwai turaren da baya da kamshi dama kamshin da ake magana shine turaren da zaka sanya in ka huta waje waɗanda suke waje in ka zo wuce suna jin kamshin turaren ka to wannan haramun ne ga mace ta sanya amma dan turare dan ta dan yi kamshi wani na kusanta ma in ba wanda yake gagda ita ba zai ji kamshi ba to wannan ya halatta ta sanya wannan shine kenan abu na gaba kuma ana so a yawaita kabarbari a wannan ranar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd ana so a yawaita wannan kabarbarin da kani a ringa kuma bayyanawa tun daga ranar sallah da alfijir yake to kai mahajjata tun ranar arfa ma zaka ji ana yawan karantawa haka ake so sannan kuma ana so limami idan ya gama sallah ta farilla ya tunatar da al'umma su karanta su yi wannan azkar din su yawaita kabarbarin nan duka salloli guda biyar har sai ayyamut tashrik sun kare sannan abu na gaba ana so kuma mutun ya tafi zuwa masallaci da wuri kuma ya tafi hankalin shi a kwance ba tare da yana fizge-fizge a titi ko wani abu makamancin shi haka ba ya tafi masallaci da wuri sannan kuma ana so idan mutun zai dawo daga masallaci ya sauya hanyar da ya tafi domin hanyar da ka tafi sunna ta zo cewa in zaka dawo sai ka sauya wata hanya in ka tafi ta nan wajen to in zaka dawo ka yi duk yanda zaka yi ka fito ta nan ka dawo gidanka haka nan ake so wannan iya daga cikin sunna ko kuma abin da ya shahi ladubba na ranar Idin sannan abu na gaba ana so kuma mutun yayi mi ya zamanto yana sadar da zumunta a wannan ranar aje a taya ƴan uwa murna domin ranar murna ce da farin ciki kuma ana so kowa ya tafi masallaci maza da mata kai hatta mata waɗanda suke masu al'ada ana so su tafi masallaci sai dai ba za su yi sallah ba za su tsaya ne a inda ba za a yi sallah ba a gama sallah domin su nuna farin ciki yau kowa yana cikin farin ciki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ma za su iya zuwa sallah dai ce ba za su yi ba to sai dai anan kada a ce kuma a kwashe duk gida a tahi saboda musamman wannan sallah sallar layya sallah ce da ake yanka raguna misali ko abin yanka kuma abin yanka a gida ake barin su kuma a wannan lokaci zamaninmu da mutane suka lalace har masallaci ana shiga a sace alqur'ani to kaga abin da yafi sauki a dira gidanka a dauke maka ragun da zaka yanka kenan to gudun ka ayi wannan sai a bar wanda za su kula da gidan saboda akwai abin da za su tsare kenan ka a ce kowa ya tafi kuma a bar gida haka nan watakila ku je ku dawo kuma watakila a rasa abin da za a yi yanka da shi kaga kenan wannan sai a kiyaye amma dai ana so mutane su tafi masallacin nan sannan abu na gaba ana so kuma a nisanci abin da ya shafi cakudadde ne ya tsakanin maza da mata alhamdulillah masallatayya na ahlus sunna kamar ɗaya daga ciki kamar wannan masallaci da muke ciki misali tunda ana Idi ana zaka ga akwai bangaren mata akwai kuma bangaren maza to kaga wannan haka ne zaka ga masallatan ahlus sunna ana kokarin kiyayewa ba a ce ba a kuskure ba a'a ana kokarin kiyayewa domin kuskure duk dan adam yana kuskure annabawa kadai ne ba sa kuskure da abin da ya shafi mala'iku wannan ba sa kuskure amma ɗan adam wannan wajibi ne inda kai ba annabi bane sai kai kuskure shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ibn adam khata dukkan ɗan adam masu laifi ne masu kuskure ne amma sai manzon Allah ya ce wa khairul khata'in at-tawwabun su wa'inda suke mafi alkhairin masu kuskure su ne wanda in sun yi kuskuren su za su dawo su tuba ba su yin girman kai su ce ba za su tuba ba ba su yin girman kai irin na shedan su ce ba za su tuba ba a'a za su tuba ga Allah madaukakin sarki wannan su ne Allah ya fi so kaga wannan yake nuna ashe mutane za su yi kuskure to masallatan ya ahlus sunna zaka ga akwai me yake da suna bambanci amma wallahi sabanin wasu masallatan in ka tayi idi wallahi zaka ga sai ka iya ganin gasahun maza gasahun mata kusan ajere ake ko kuma gasahun mata a gaban ka ga kuma ku maza a bayan su saboda me saboda babu tsari ba a kebance wajen mata ba da wajen maza kaga wannan abu ne wanda bai dace ba kuma anan cakuduwa tsakanin maza da mata wanda aka haramta domin akwai kannin ka mata ko kuma in kana da iyali mata akwai matanka wannan ba matsala bane ba dan kun hadu da su kun tafi masallaci ko na abu makamancin haka wannan ai da mama abu me yake da suna muharraman ka ne zaka iya me yake da suna taba jikin su ba wani abu bane ba ba laifi bane ba mata wa'inda suke ba muharraman ka ba sune wa'inda haramun ne a yi cakudadde ne da su sannan abu na karshe wanda zan faɗi ko kuma na kusan karshe shine mu kiyaye kuma lokacin sallah domin a irin wannan sallah zaka ga ana wasa da lokacin sallah me yasa na faɗi haka saboda an yi yanka mafi yawanci musamman masu gashe zaka ga ana kula da gashe yanda ya kamata amma ba a iya kula da lokacin sallah suna nan suna gashen su wasu sai ma an kare sallah ba su sani ba to kaga wannan sallan nan ita ce tafi saboda wannan gashen me yasa domin Allah madaukakin sarki yayi bayani game da abin da ya shahi ayoyi wa'inda suke nami na ayoyi da suka zo a cikin suratul hajj da Allah madaukakin sarki ya bayani akan layya a ƙarshe aya ta biyu ne saboda aya biyu ce sai Allah madaukakin sarki ya ce lan yanalallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum wannan yankan da mutane suke yi naman nan da jinin yankan nan ba sa zuwa wajen Allah madaukakin sarki abin da yake zuwa wajen Allah shine taqwa wanda yayi dan Allah wanda ya yanka don Allah anan nake jan hankalinmu abu na karshe kenan da zan hudi nake jan hankalinmu game da yin layya dan alfahari ka san akwai wanda zai yanka ragon miliyan 7 misali kamar yanda ake yawo da shi cikin TikTok zaka gani ana bayyana wani rago wai miliyan 7 wai aka ko kai daga jin wannan ka san da alfahari dai ake yi ragon miliyan 7 yanzu miliyan 7 kin nan in ka zo ka sayi ragon shi ka 100 ka raba ma mutum 10 dan Allah da miyar rage ka amma mutane mu kawai kowa yana son alfahari shi so yake a ce ba wanda ya yanka rago irin nashi to a wannan lokacin shi yake layye shi tayi a'a ba shi ne layye ba wani kuma anan nake jan hankali ga matasa saboda zaka wani mutum matashi ne bai da aure ko mace ce matashiya bata da aure wai tana da halin da za ta yi layya amma ta ce wai sai mai aure a wannan kuskure ne shi yasa nake jan hankalinmu ga baki daya layya ibada ce ake ma Allah ibada ita kuma ba a ce sai mai aure ba da zaran alƙalami ya hau kanka mutum ya zama to baligi to kowace ibada in yana da halin yi to ya kamata ya yi ta kowace irin ibada ba dole sai kayi aure ko dole sai an miki aure ko na abu makamancin haka a'a samari masu kudi a je a yi layya ƴan mata masu kudi a je a yi layya zaka samu mata suna da kudi wasu lokaci kai kaka dai ko ina ka dauki rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidatuna khadija yaya suka kar ya sayyida khadija yaya sayyida khadija ta kasance mai kudi ce bal el kasuwa ce har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta yaya mata kasuwanci tun kafin mata aure shi to kaga wannan yake nuna ashe za a iya samun mata masu kudi saboda haka tunanin da muke cewa wai dole sai ma'aurati zai yi layya wannan kuskure ne in dai kana da hali to wajibi ne a gare ka kai abin da ya shahi layya kenan mu kiyaye lokacin sallah kan mu bari wai gashen nama ya hana mu samu jam'i mu yi wasa da lokacin sallah wannan kuskure ne babba da mutane muke yi mutane yanzu an maida nama yanda ka saka sai a hankali saboda nama ake yin sallah ka yin ibada menene wannan kamar dai baka taba cin nama ko abu makamancin haka ba mutane sai a hankali sannan kuma afwan na tsallake wani abu shine ana so mutum ya tsaya ya saurari khutba bayan an kare sallah domin akwai wanda suke gaugawa wai dan kame bakin nan da suka wai mutumin da yake wuni guda wai yana azumi wai dan an ce dan kame baki daga wannan lokacin zuwa
karye goma din an ƙara komi ma amma kaga mutun da an sallame ya tashi wai sauri yake koma gida ya yanka ragon shi a samu a hiddo anta a gasa mishi yace kai dan hakuri da zakai minti 15 in yayi yawa ayi khutuba zakai amfani kware da gaske a cikin wannan khutuban nan domin za a iya kawo wata magana ko wani hukunci wanda zai sauya maka rayuwarka har abada to shi yasa mu ringa yin wannan mu kiyaye mu zamna mu saurara khutuba bayan an kare sannan mu koma san yaso sai mu yanka layyan mu muna fata Allah madaukakin sarki ya sa muna daga cikin wanda za su ga wannan kwanaki har karshen shi har mu ga wata layyan mu ga kuma wasu layyan masu zuwa a nan gaba insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki kuma ya karba mana ibadun mu a takaice wannan shine dan tsokaci da zan yi game da abin da ya shafi ibadu ko kuma ladubba na ranar idi da kuma ranar arfa Allah madaukakin sarki ya taimake mu za mu koma cikin karatunmu kamar yadda na ambata a wancan karatu muna bayani game da abin da ya shafi falaloli na la ilaha illallah sai lokaci ya mana halinsa za mu yi bayani akan abin da ya shafi abubuwan da suke warware kalmar la ilaha illallah nawaqidu la ilaha illallah abubuwan da in ka yi su sun warware maka kalmar shahada da kai kace la ilaha illallah to idan ka diba ba zan tsawaita bayani a nan ba saboda lokaci kai ya sake mana halinsa amma na dauko wani littafi takaitacce na wani babban malami bijimin malami malamin abin da ya shafi aqida wanda ake ce mishi Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yayi bayani ya takaice abubuwan da suke warware ma mutum la ilaha illallah guda 10 ya kawo su to zamu iya karanto su duka ba tare da mun yi dogon bayani ba wanda yake bukatar dogon bayani zamu yi kokari mu ga in zamu iya yi sannan mu ci gaba malam a farko yake cewa i'lam anna nawaqid al-islam 10 nawaqid yace ka sani su ba abubuwan da suke warware musulunci ma'ana abubuwan da suke warware kalmar la ilaha illallah guda 10 ne shi ya tattaro ya kawo wanda kuma malamai sun gabace shi ka ba shine bai ya fara rubuta wannan ba in ka dibi irin su littafan su Imam Malik Muwatta Malik da sauran magabata zaka samu sun kebance babi babi domin bayani akan abubuwan da suke warware kalmar la ilaha illallah ba wai shine ya fara daga lokacin shi ba a'a hatta su Imam Malik sun yi wannan abubuwan sun ka wannan shi kawai ya zo ya ka abu ne a takaice ba tare da yayi dogon bayani ba abu na farko mala yace ashirku shine shirka ashirku fi ibadatillah kai ma Allah madaukakin sarki shirka duk abinda muka ce bauta ne yanzu daga cikin mun kawo magana aikin haji aikin haji ibada ne ko Allah ake ma ibada to duk wanda yayi aikin haji ba dan Allah ba ba Allah yayi ma ba yaje yace zai yi ma wani to wannan yayi shirka shine ake ce ma shirka yanka ibada ne azzabhu duk wanda yaje yayyanka yayyanka ma wani abu abin yanka to shi ma yayi shirka ga Allah wannan shine ake ce ma shirka duk wani abu da ake ce mishi ibada ce bauta ce ake ma Allah to in ka sake kai ma wani to shine kayi shirka to da kayi wannan kalmar shahadarka ta warware musuluncinka ya warware sai ka sake yin sabuwar kalmar shahada ka sake musulunta me yasa saboda Allah madaukakin sarki yake cewa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah madaukakin sarki yace lalle Allah madaukakin sarki la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta zunubin da akai aka hada shi da wani wajen bauta wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha amma yana gafarta abinda ba shirka ba duk wani laifi da ka sani wanda ba shirka ba Allah yana gafartawa to shi ma ba za ka yi shiru ba nan sai Allah ya ce liman yasha ba kowa ne Allah yake gafarta ma ba sai wanda Allah ya ga dama yake gafarta mishi domin zaka ga wani yana cewa ba dai mun shirka ba ai shirka ce Allah madaukakin sarki yace baya gafarta in ka mutu akan ta to babu ai Allah zai gafarta a karshen ayat ce ai liman yasha ba wai kowa ne Allah zai gafarta mishi ba akwai wanda Allah ba zai gafarta musu ba saboda Allah ya ce liman yasha kenan wannan yake nuna cewa akwai wanda Allah ba zai gafarta musu ba musamman kuma wanda zai yi cikin alfahari ko kuma zai yi tare da ya san cewa kuskure ne yake yi Allah madaukakin sarki ya kare mu to kaga wannan shine ake ce ma shirka abu na biyu daga cikin abubuwan da suke warware la ilaha illallah mala yace man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhu wa yas'aluhum wa yatawakkalu alaihim kafara ijma'an
yace malamai sun yi ittifaki gaba daya akan cewa duk wanda ya sanya tsakanin shi shi da Allah ya sanya wani mutum wanda zai ringa roƙon shi ba Allah yake roƙo ba wani ne yake roƙo yake roƙon shi yake dogaro da shi to malam yace kafara ijma'an malaman musulunci gabaki daya sun tafi akan duk wanda ya haka ya zama kafiri shi ma la ilaha illallah kin shi tawarware ma na'buduhum illa liqarribuna ila allah zulfa zaka yi dama haka suke cewa kamar da Allah madaukakin sarki ya bayyana wannan sai kai ana cewa ai ai bumi ba bauta musu muke ba a'a muna so su kusantar da mu zuwa ga Allah ne su kusantar da mu kusantawa zuwa ga Allah babu wani wanda zai kusantar da kai ga Allah madaukakin sarki shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo yayi bayani kai ibada in kai kaza zaka samu kusancin Allah to shine kawai abin da zaka yi amma babu wani yanzu wani da zai zo wai kashe kana roƙon shi wai da sunan shi zai kai ka zuwa ga Allah madaukakin sarki a'a Allah kawai zaka roƙa ka sake a zo a ce ma wai a yanzu kai matsayin ka bai kai ka roƙi Allah ba kai bawan Allah ne shi wanda yake ce ma matsayin kan bai kai ka roƙi Allah ba shi ma bawan Allah ne Allah ne ya halice ku gabaki daya to yaya akai shi kuma za a ce wai sai shi zai kusantar da kai ga Allah ta yaya ta ina tare da cewa ga hadisai da dama ga hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ruba ash'atha aghbara madfu'un bil abwab law aqsama ala allah la barra manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da yawa yace zai iya kasancewa ash'atha aghbara mutun ne wanda gashi nan ya sha wahala ma'ana ba kowa ba tufafin shi ba wasu tufafi bane wata kila ya gaggure ma sun cire yana wari baya wanka ko wani abu makamancin haka madfu'un bil abwab kai idan kofofin alfarma yazo ma ana kore shi ba a ma bari shi ya shiga ana kore shi in yazo wajen mutane masu kudi suna kore shi in yazo mutane manyan mutane ana kore shi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace law aqsama ala allah wallahi da zai rantsuwa ga Allah wannan mutumin da ake kora manzon Allah yace la abarru wallahi da Allah ya kubutar da shi wai saboda irin matsayi da gare shi a wajen Allah da zai ce a yanzu sama za ta kece da ruwa ya rantsi yace wallahi sama sai ta kece da ruwa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi da Allah sai ya safkar da ruwan saboda wannan mutum yana da kusanci ga Allah sama da su wa'ancan wanda suke kore shi to kaga wannan yake nuna ashe ba lalle ne ba wai kawai dan ana ganin mutum da tufafi ga sunan wanda ba su kai suka kawo ba a ringa tunanin bai kai wani matsayi a wajen Allah ba ko kuma dan ana ganin shi wannan shi malami ne a ringa ganin kai su ne ƴan ajin tubarkalla a wajen Allah madaukakin sarki eh tabbas ana sa rai malami ya zamanto su ne ƴan ajin tubarkalla a wajen Allah madaukakin sarki amma ba shi ke nuna cewa ba wani malam kin wani shi ba zai samu kusanci ga Allah ba shi ke nuna ba saboda akwai wanda shi ba malam kin bane ba amma yana da kusanci kwarai ga Allah madaukakin sarki yana tsoron Allah watakila sama da malamin ma to kaga wannan yake nuna ashe duk wanda ya sanya wani wasila tsakanin shi ga Allah yana roƙon shi yana dogaro da shi to shikenan yayi da yake da suna shi ma kalmar shahada shi ta warware abu na uku malam yace man lam yukaffiril mushrikin aw shakka fi kufrihim yace duk wanda baya kafirtar da waɗanda suke shirka ko kuma yake shakka ma akan kafircin su kai yace aw sahha madhhabahu ko kuma yana cewa kai ai hanyar da suke ita ce hanya mai inganci kafara shi ma la ilaha illallah ya shi tawarware na hudu malam yace shine man i'taqada anna ghayra hadi annabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi yace duk wanda ya kudirce a cikin zuciyar shi cewa anna ghayra hadi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shiriyar wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi tafi shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw anna hukma ghayrihi ko kuma ya kudirce a zuciyar shi cewa hukuncin da wane ya kawo
ahsanu min hukumihi, yayi hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo. Sai malai ya kawo misali yace kallazi yufaddilu hukma at-tawaghiti ala hukmihi, kamar misalin mutumin da yake fifitar da hukuncin dagutu allolin shi da yake bauta ma sama da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace fa huwa kafirun, shi ma la ilaha illallah kin shi tawarware. Domin la ilaha illallah sai ka tantance, kamar yadda mun karatu ya gabata cikin sharuɗa, sai ka kiyaye wannan sharuɗan. Kaga anan akwai waɗanda suke zawwa su ce abinda wane ya kawo wallahi yafi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fintin kau. Kaga wannan kalma tana nuna ashe mutun ya bar musulunci ba tare da ya sani ba, wai har ka ga mutun yana alfahari yana hodi, wai ai ka zan wane ya fi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ana magana kan shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, salati ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, salatul ibrahimiyya ko kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaji mutum wai har alfahari yake yana hodi har yana rantsuwa wallahi tafi inna lillahi wa inna ilaihi. Kaga wannan yake nuna ashe ya raina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya raina karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yau idan shugaban kasa sai zo ya ce duk wanda ya fito a Niyame 22 passé daga 22 ta yi kan wanda ya fito, duk wanda ya fito za a ci shi tara ko za a kama shi za a liƙe shi idan kaso. Kawai sai wani kawai sai ya fito ya ce duk wanda ya fito bayan 22 to ni kuma zan mishi kaza. Ma'ana duk wanda ya fito bayan vendezar ba an ce ka a hito ba, shi ko ya ce ya nuna a hito zai ba da kaza. Dan Allah dan annabi shi wannan wanda ya zo ya hado ma shi ma kasan shugaban yake ma, shi ma da zai fito in shugaban zai yi mi zai hukunci akan shi. To haka ma haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne gaba da kowa sama ga kowa. Ashe ku duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo da shi dole ya fi kowa, saboda shi kanshi zatin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bambanta da zatin mu, ya fi mu. Dan adam ne amma ya fi mu daraja, mutun ne amma ba kaman mu ba, saboda shi yana da falaloli masu yawa, shi ne mafi alkhairi. To tunda ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanshi ya zamanto ya fi kowa alkhairi, to wannan yake nuna maka ashe duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kawo, to duk wanda ya kawo ni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi nashi. Wannan ba sai an tsaya ana ma dogon bayani ba, kowa ya san wannan, ya kamata ya san wannan. To a takeice kaga malai yace duk wanda ya haka to shi ma la ilaha illallah kanshi za ta warware. Abu na gaba malai yace man abghadha shay'an mimma ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam walaw 'amila bihi kafara, wanda ya kyamaci wani abu daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na shiryawa, ko kuma ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata wannan abin, sallah ce ko azumi ne ko aikin hajji ko wata ibada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita, kai ka kyamace ta a zuciyarka kace kai ba na son kaza, subhanallah. To malai yace kafara, shi ma wannan la ilaha illallah kai shi ta warware. Abu na shida, nawaqid na shida yace shine annaqidu sadis kenan, yace man istahza'a bi shay'in min dinir rasul aw thawabillahi aw iqabihi kafara, yace duk wanda yake izgili game da abin da ya shafi addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, ko kuma yake izgili game da lada ko uquba da Allah madaukakin sarki zai yi ma bayi, shi ma ya bar me, ya bar musulunci. La ilaha illallah sai ya sake hudunta. Me yasa? Saboda fadin Allah madaukakin sarki, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. A cikin suratul tauba Allah ya ce qul, kace da su abillahi shin game da Allah ne, wa ayatihi da ayoyin Allah, wa rasulihi da annabi sallallahu alaihi wasallam, kuntum tastahzi'un, kuke ma izgili, kuna izgili ne game da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuna izgili ne game da ayoyin Allah da cewa zai mu mutane azaba, kuna yin izgili ga Allah madaukakin sarki cewa ba shi kadai azabota ma ba. To sai manzon Allah, sai Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kace musu la ta'tadiru, kada ku kawo wani hamzarinku, qad kafartum ba'da imanikum, hakika kun kafirce, kun zama kafirai bayan da kun yi imani. ashe wannan yake nuna duk wanda zai izgili da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zai bar musulunci kai tsaye sai ya sake kalmar shahada ya shiga musulunci abu na bakwai shine as-sihr shine yin sihiri duk wanda ya sihiri qatan shi ma ya zama kafiri ya bar musulunci me yasa saboda Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki ya ce wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur ka gani fala takfur kada ku kafirta wannan yake nuna ashe duk wanda ya aikata sihirin ya zama kafiri shi yasa sai an kiyaye wannan iya daga cikin abu na bakwai da yake warware mu mutul la ilaha illallah abu na takwas shine abin da ya shahi taimakon kafirai taimakon mushrikai akan musulmai misali za a yi fada za a yi yaki tsakanin kafirai da musulmai sai ka ce zaka karfafa kafiran nan domin su kashe musulmai a duk wanda ya haka shi ma ya bar musuluncin shi me yasa saboda Allah madaukakin sarki yana cewa wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah madaukakin sarki yake cewa wa man yatawallahu minkum duk wanda ya shimunci lamarin kafirai daga cikin ku ku musulmai fa innahu minhum to fa tabbas shi kin ma yana tare da su kafiran kaga kenan shi ma ya bar musulunci kenan sai ya sake musulunta na tara mala yace shine wanda ya kudurce cewa wasu daga cikin mutane yana halatta a gare su su fita daga shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ya halatta yana yi wa wani daga cikin mutane a ce wai me yake da suna hukuncin Allah madaukakin sarki shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wadatar da shi baya da bukatar yayi hukunci ko ya karanta abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to duk wanda ya kudirce haka shi ma bar musulunci abu na goma shine yace al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi shine mutun ya kawar da kanshi game da addinin Allah madaukakin sarki baya neman sani kuma baya aiki da wannan addinin duk wanda ya haka shi ma yayi la ilaha illallah kin shi ta warware sai yayi sai ya sake la ilaha illallah a takaice wa'annan sune abubuwa wa'inda suke warware la ilaha illallah da malam ya kawo wannan kuma ba shi ke nuna su kadai ne ba a suna da yawa amma dai sune iya abinda malam ya kawo tambaya ta gaba malam yace aina Allah a ina Allah madaukakin sarki yake wancan karatu mun dan fara bayani game da wannan mas'ala da muka kawo hadisin Abi Sa'id al-Khudri wanda hadisi ne kudusi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cewa Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi Musa kaza da dai sauransu zamu zo bayani kan shi malam da yace aina Allah a ina Allah yake yace Allahu fis sama'i Allah madaukakin sarki yana sama ne mustawiyan ala al'arsh ya daidaita akan al'arshin sa ya daidaita akan al'arshin sa wannan malam ya fassara aya ce a cikin alqur'ani ba shine yazo ya fadi ba domin Allah madaukakin sarki da kanshi yace ne ar-rahman wa 'alal 'arshi stawa cikin suratul taha Allah yace ar-rahman idan aka ce ar-rahman mun san wa ake ce ma ar-rahman shine Allah ar-rahman Allah mai rahama ubangiji wanda yake ar-rahman mai rahama 'alal 'arshi stawa ya kishingide ya daidaita akan al'arshin sa shi kuma al'arshi mun san ya ina yake Allah madaukakin sarki ya bayyana wa kana arshuhu 'alal ma' al'arshin Allah madaukakin sarki ya kasance a saman ruwa yake a sama to tunda ko aka ce Allah madaukakin sarki ya kishingide ya daidaita akan al'arshin sa kuma Allah da kanshi yace ar-rahmanu 'alal 'arshi stawa me ya kamata mu yi sai mu hodi ko tunda mu dai ba mu fi Allah sanin Allah ba shi Allah ya fi mu sanin kansa kuma shi Allah madaukakin sarki ya fi mu sanin yaya ya kamata a ce game da shi Allah madaukakin sarki amma Allah da kanshi sai ya ambata mana yace ar-rahmanu 'ala 'arshi stawa ashe mai hankali shine kawai sai ka tabbatar da abinda Allah madaukakin sarki ya hodi shikenan amma idan wani zai ka shubuha sai ka maida mishi shubuhar shi me yasa saboda mutane wai idan aka ce ar-rahmanu 'alal 'arshi stawa kamar yanda firaqul islami fi islamiyya zaka ga sun bambanta sun rarrabu wasu sun ce kaza, wasu sun ce kaza, ana kai kawo wajen wannan mas'ala domin tana daga cikin mas'ala ta aqida wadda ake da sabani mai yawa a cikin ta. Domin Allah madaukakin sarki ya ce shi yana sama, amma sai ka ji mai shubha zai ka shubha. Wai idan ka ce Allah ya kishingida alistiwa, shi Allah madaukakin sarki wai shin ba shi ne ya karantar da mu yare ba? Akwai wanda zai gaya ma Allah iya larabci? Babu. Allah shi ne ya sabkar da yaran ma, kai kanka da kake takama da yaran ma Allah ne ya halice ka. To shi Allah shi ya ce Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, istawa bai ce istawla ba, shi da kanshi ce istawa, ya daidaita. Ka fi sanin Allah kan shi ne, shi ya wada haka, ashe kawai sai ka wadi shi kenan ka wuce, ba kai ne ka wadi ba. Amma wai sai su ce ai idan ka ce ya kishingida ya daidaita akan al-arshin shi, to kenan ka kwatanta shi da mutane. A subhanallah, kai da ka wada hakan da kai kwatanta Allah da mutum. Saboda ni misali da nace Allah ya daidaita akan al-arshin sa, ni na faɗi abinda Allah ne ya wani, kuma ni ban ce irin yanda mutane suke daidaita ba. Kai dai kake wada haka nan. Idan aka wadi haka, shi yasa Imam Malik wani ya zo ya tambaye shi ƙarin bayani game da shi wannan mas'ala da aka ce Ar-Rahmanu ala arshi istawa, yace to kaif, ya ne ne Allah madaukakin sarki yake shingida, wa ya saka? Shi kawai Allah ya baka labari ne, shin ka sanya ya Allah ya daidaita ko ka sanya ya Allah ya daidaita? Ba zai ƙara maka koyo, ba zai rage maka koyo ba. In baka sani ba, ba za a ce ba za ka shiga aljanna ba. To menene abin bincike? Imam Malik yace al-istiwa ma'lum, yace in an ce dai wane, in an ce daidaito, mun san me ake ce ma daidaituwa. Yace amma wal kaif majhul, yace amma yaya Allah ya daidaita saman al-arshi shi, yace mu ba mu sani ba, Allah bai sanar da mu ba. Yace kai was'alu anhu bid'a, yace kai tambaya akan ma wai yaya Allah ya daidaita, yace bid'a ba ai, Allah shine ya fadi. Sai mu ce to Allah ya fadi haka, shike dan mu kyale. Me yasa? Saboda Allah ya ce laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, babu wani guda, babu kwata kwata, ba za a taba yi ba wanda zai zamanto irin Allah, kwatankwacin Allah ta kowane bangare ba zai yi ba. To tunda ka san haka, sai ka karanto Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, sai ka ce mishi to in kai garrama kuma dama Allah ya ce laisa kamithlihi shay'un, babu wani wanda yake kamanceceniya da Allah. Yanda Allah shi Allah ne, to mu kuma muna bayin Allah ne, ba yanda za a yi bawa ya zamanto yayi abu irin na wanda ya halicce shi, mahalicce shi ba zai yi ba. Kai misalin da nake yawan badawa, dan Adam shine wai idan aka ce Allah madaukakin sarki ya daidaita akan al-arshi, sai ya ce an kamanta Allah da mutum. A'a, shi kuma a daidai lokacin da in aka zo aka ce mishi zomo yana ji, kai kana ji, ba zai ce an kamanta shi da zomo ba, ba zai ce kunnan zomo irin nashi ne ba, ai ba zai wadi ba. Zomo daban, mutum dan Adam daban. To tunda ko ka iya bambance zomo, kunnan zomo ba irin naka bane ba, to akan me kuma zaka ce wai dan an ce Allah ya daidaita akan al-arshi kace wai irin na mutum? Taya kai ne ka maida Allah haka kenan, ba wanda ya wadi ba? Saboda dama ba zai taba yiwa ba. Saboda in an ce maka kai yanzu aka ce maka kunnanka irin na zomo ne, ka san ba zai yi ba. Kuma ko tabbas ka san kana da kunnan, kuma zoman yana da kunnan. To kaga wannan yake nuna tunda Allah daban ne, shi mahalicci ne, to nashi daban yake, ba irin namu ne ba. Ya ma za a yi mu kasance, subhanallah, Allah ya ɗaukaka game da wannan, ba zai yi ba. To wannan a takaice mas'ala ce wadda tana da tsawo, tana da fa'i. Nan kuma ya kamata mu dakata saboda lokaci ya tafi, sai idan Allah madaukakin sarki ya kai mu bayan sallah, idan muna da rayuwa za mu zo mu ci gaba da wannan karatu na wannan littafi, sai mu tashi kan wannan mas'ala, sannan sai mu ci gaba insha Allahu ta'ala. Muna fata abinda muka faɗi daidai, Allah madaukakin sarki ya sa mu yi tarayya cikin lada, inda nayi kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta mini. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.